demokradiyya a yau. Cikin shirin Maryam Sanda ta cancanci belin da aka bata, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ginshikin tsarin demokradiyya, in ji masana, shine bin doka da oda. Ma'ana babu mutum ko mutuniya da tafi karfin doka, kama daga shugaban kasa har zuwa masinja. A sassan gwamnati uku, bangaren zattasuwa da kuma bangaren majalisa, masana suka ce babu ma kamar bangaren shari'a, inda nan ne mara karfi yake da karfin gwiwar za a share masa hawaye idan wani mutum daban ko wani daga sassan bangarorin nan gwamnati guda biyu suka zalunce shi. Batu da ya kawo mu ga maudu'in shirin a yau. Yaya aka yi ne wata babbar kotun Abuja ta bada belin Maryam Sanda, wacce ake zargi da kashe mijinta Bilyamin Bello Halliru, laifin da galibin masana shari'a suka ce ba a bada beli, amma rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ana iya bayarwa, kamar yadda za ku yi cikin wannan shimfiɗa da Nasiru Adamu Likaya ya haɗa mana.
Kamar yadda kafofin labaru musamman ma Daily Nigerian suka bada labari, Maryam Sanda da ake zargi da kashe mijinta Bilyaminu Bello Halliru ta shirya bikin murnar zagayowar ranar haihuwar 'yarta Alisha ba tare da bata lokaci ba bayan bada belinta da babbar kotun tarayyar Najeriya Abuja ta yi. Wannan dai ya jawo muhawara mai zafi da nuna hushin mutane kan wannan ɗabi'ar. Gabanin samun belin, rundunar 'yan sanda ta Abuja ta ce ta gama dubin bincike kan tuhumar da take wa Maryam na laifin kisa.
Done the job since the law permits that the offense for which they are standing trial, which is a screening of an offender, is a bailable offense.
Mun kammala bincikenmu, amma kun san irin wannan shari'a ta tantance mai laifi za a iya ba da belin wanda ake tuhuma. Duk da haka, alkali a irin wannan yanayi shine mai haƙƙin ɗaukar matsaya, in ji lawyer rundunar 'yan sandan James Idacheba. Haladu Adamu na jaridar Desert Herald na bin wannan labarin.
Gaskiya wannan abu da ta yi na bikin murnar zagayowar 'yarta ta shekara ɗaya ba ta yi daidai ba, saboda al'umma duk suna ganin irin shari'a da aka yanke mata aka ba da belinta, alhalin akwai jama'a wanda suke da irin wannan aikan da suke suna nan a gidan yari shekara da shekaru, wayansu a wajen suke aihuwa, ƴaƴansu su girma, kuma har a saka su a makaranta a ƙarƙashin gwamnati da nauyinsu. Amma wannan aka nuna wa duniya cewa shari'a a Najeriya tana da rauni, ba don komai ba, saboda dalilin cewa wannan gashi ta yi kisa, ko da ma a ce mahaifin yaron ya yafe, ya kamata gwamnatin Najeriya ta hukunta ta, ya zamanto darasi ga wa'ansu. Amma yanzu inda aka nuna duniya cewa shari'a ba komai ba ce idan kana da kuɗi ko kana da ƙarfi, kana da mulki, saboda sun nuna duniya cewa sun yi amfani da kuɗin su da mulkin su, sun fito da ƴarsu, kuma ƴarsu ma ta ƙara nuna duniya abin takaici cewa ta fito neman ta sina ga Ubangiji, ta yi istighfari, ta tuba ga abubuwan da ta aikata, sai ya zama to gashi nan tana sharfoliyarta ta ɗauko ƴarta, ta nuna duniya cewa ƙwalelan.
Amma wannan duk da ana shari'a ne, kuma zai zama kamar zargi ne a ce kotu an yi wani abu ko an bi dare, an yi wani aiki, ana ci gaba da wannan shari'a, ba wai ai an sake ta bane belin ta aka bayar.
Ko da belin ta aka bayar, yanzu kai ne kake da al'amarin lamari, dole ne ka koma ga Allah ka yi tunanin cewa fa gaskiya abin da kai aikan nan, ka koma ka duna duniya cewa fa kana takaicin akan abin da kai.
Babban lawyer Joseph Daudu ke kare Maryam Sanda, kuma ya gabatar da bayanin shayar da jaririya da juna biyu na wacce ake tuhuma da hakan ya zama dalilin bada belin ta da Justice Yusuf Halilu ya yi. Nasiru Adamu Likaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Na tambayi lauya mai zaman kansa a Abuja Modibbo Bakari, shin menene ka'idar bada beli ga wadda ake tuhuma da laifin kisa?
To bisa ga kisan kai, idan kamar a dokar mu na Najeriya, kamar penal court, inda kisan kai ya kasu kashi biyu ne, inda gangan ne babu beli sai an gama shari'a, an yanke shari'a, duk abun da shari'a ta zantar, in hukunci ne sai mutum ya sha ɗauri, in kuma ta an wanke shi ne shikenan. Amma in kisan kai na kuskure ne, to wannan ana iya bada beli.
Kisan kai da ake zargin Maryam Sanda, a kallonka daga waje, a matsayinka na lauya, kisan kai ne na da gangan ko kisan kai ne na kuskure?
A gargashin sashi da aka kawo ta a penal court akan kisan kai da gangan ne.
To ya aka yi ta samu?
Sannan kuma bada belinta ya saba ka'idoji yadda muka saba gani.
Shin wannan shari'a ana yin shari'a nan ne tsakanin ita Maryam Sanda da ake zargi da kisan kai da iyalan mijinta, ko kuma shari'a ce tsakanin ƙasa da mai kisan kai?
A dama wato laifuka, kowane irin laifi a ƙasa, ko capital offense ne ko simple offense ne, tsakanin mutum da hukuma ne, amma su iyalai ko yan uwa mamaci ko kuma wanda aka yi ma laifi idan yana raye ko baya raye, to su suna da haƙƙi a cikin shari'ar ne, amma ba da su ake shari'a ba.
Suna da haƙƙin su ce sun yafe kuma shikenan a bar maganan ne,
kamar idan kisan kai bisa kuskure wanda za a biya diya, idan suka yafe diyar su hukuma tana iya sassautawa, amma kisan kai da gangan ire wannan ya idan aka yi za a ce sun yi compounding offense, wato sun hana baki, ba su da hurumi sai dai in gwamnati hukuma ita ma da yaddanta aka janye shari'a.
Tunda shari'a nan da go hukuma ake yi tilas ne sai lauyin hukuma ya yarda kafin a bada beli ko alƙali a kashin kansa yana iya bada beli ba tare da yardar hukuma ba?
Beli dama power ne na alƙali, of discretion, ana kiransa discretionary powers of the court, wato da alƙali ne ko da ai lawyer mai wato prosecutor wanda yake gabatar da gara, shi kullum ma za ka gani ba da yaddarsa ake bada beli ba, da wuya ya yadda, musamman irin wannan magana ma wadda ta kai wannan matsayi ai bai sai yadda ba shi ma kansa. Amma dai hujjoji da aka zo aka bada a kotu ne su ne muka ga sun kamar ba su saba da hujjoji da muka saba gani ake gabatar da su a bada beli ba.
Tambayar da dama zama kenan, an ce dalilai da lauyan ta ya bayar shi ne cewa an bada wannan beli ne bisa dalilai na rashin lafiya.
A dokar ka lura da hukumar fursinoni na ƙasa, wato Prison Act na 2004, ba dole ba ne idan mutum bai da lafiya sai a bada beli, in ta haka ne da wuya a samu wanda bai da lafiya ba a fursina. Sannan idan mutum bai da lafiya akwai ka'idoji da ake bi na lura da mara lafiya a fursina, wato convicts ko kuma prisoners healthcare, akwai yadda ake yi a lura da kiwon lafiyarsa, sa'a za a kai shi asibiti domin ita hukuma tana tallafi musamman da ake ware cikin budget kowane irin abin nan na lura da yadda ake lura da abincinsu da cinsu da cansa da kuma suturarsu, haka kuma ake tanadi na kula da lafiyarsu. Ba dole ba ne rashin lafiya ko juna biyu, don ana haihuwa ma a cikin fursuna, ba juna biyu ba hujja ba ne, kuma rashin lafiya ba hujja ba ne a bada beli.
To, a fahimtarka ko kuma a ra'ayinka me zai sa alƙali ya dauki wannan mataki ganin yadda aka yi wannan kisa?
To, abubuwa ne na shari'u a Najeriya, wato idan muka koma muka bincike yadda ake gudanar da harkokin na shari'a a Najeriya, ai ka san kusan komai ba abin da yake tafiya yadda ake tsammani ko yadda ake so kuma yadda doka take tanadi. So, don haka wannan sabanin abin da muka saba gani. To, kaga bisa ga Criminal Administration Justice Act na 2015, dokar da aka tsara na gaggauta da tsarasar da shari'u da suke gaban kotuna, wanda kusan algalai yanzu ba su shiga hawatar da shi ba, bisa ga wannan irin shari'a ce wadda bai kamata ba ta fi cikin sati uku ko wata ɗaya ma za a ga wannan shari'ar gaba ɗayanta a kotun farko. To, an yadda za a yi duka an samu belinta, shi maganar belin ma ba a fara bakunta ba, an fara maganar a'a jinin da aka kawo ko jinin mamaci ne ko ba nasa ba. To, an fara karkatar da wasu abubuwa, an shigo da abubuwa daban-daban, ana so kuma a kawo wasu irin waɗannan abubuwa wanda za a fara zargin su loyi muloyi ma gabaki ɗaya yanzu da ma'aikatan shari'ar. To, kaga gabaki ɗaya ma za a ɗauka abin da ake faɗa game da mudin kusan ko da na san yawanci ba gaskiya ba ne, amma kuma ana so a gaskatar da masu tuhuma cewa mu ma muna da hannu a cikin jirki ta ko kuma tabarbarewa harkar shari'a a ƙasa.
Bari Samori Babakari, menene ra'ayinka game da abin da Maryam Sanda ta yi bayan fitowanta da kwana ɗaya sai ta haɗa liyafa wai bikin cika shekara guda na ƴarta kuma ta wallafa hotunan to a dandalin yanar gizo?
To, wannan yana nuna cewa dama kisan ta yi shi da gangan kenan, abin da ake so wato yana ƙara lalata ma kariya da ake nema a yi mata a gaban shari'a, cewa an yi abun ba wato lokacin da ta yi kisan kai din ba cikin hankalinta take ba, ko kuma to yanzu kaga ya nuna kenan ba ta yi nadama ba akan abin da yake faruwa. To, kaga character evidence wato shaida na hali ma yanzu yana iya shiga a cikin shirin da za a gabatar kenan a gaban shari'a.
Masu haro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Nasiru Adamu Elikaya da lauya Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.